ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen radio FM na VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Saronia da Fara'a da Noma da Dalol FM duka jamhuriyar ta Niger a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio dake kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com Sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku da yammacin yau talata 8 ga watan 1 na shekarar 2019 Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan murnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarin
to gwamnatin shugaba Trump na ta fadi tashin ganin ta nuna muhimmancin gina katanga yayin da ɗan Democrat suke cewa ba za ta sabu ba a kuma daidai lokacin da dakarun Amurkan dake Syria ke cewa sun tanadi wani tsari kan yadda za su janye daga kasar hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mata mai shekaru 18 'yar asalin kasar Saudiya wacce ke neman mafaka
to kanin labarin kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa rundunar sojan saman Najeriya na ci gaba da dugudan wuta kan yan boko haram a arewa maso gabashin Najeriya za kuma a ji cewa saboda matsalar tsaro da sauransu Najeriya za ta fara amfani da lambar shedar zama dan kasa
to mu kadai ne kai ba mu da wannan number kamar a can America kuna amfani da social security number ko kuma a England ana kiran shi insurance number da kuma India ma suka yi wannan Aadhaar number
idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa wata kungiyar bincike ta fitar da rahoto kan cin hanci a Niger din har wasu yan kasa na cewa
sai kuga minista cikin ma'aikatar shi ake zuwa ana cin hanci ko kuma ma'aikaci am kai shi kaso ne ya huta wata guda wata biyu sai a hudo shi waje
idan mun koma Najeriya za a ji cewa yan sanda sun damke wasu miyagu da bata gari a Oyo kamar kowace ranar talata Nasir Batsari na tafar da shirin sa na noma tushen arziki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya
To jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Donald Trump na ta fadi tashin ganin ta nuna cewa kudancin iyakar ta da Mexico babbar barazana ce da ka iya jefa al'ummar Amurka cikin mawuyacin hali ta kuma kawo cikas ga harkokin tsaron kasar. Gwamnatin na kokarin yin hakan ne domin neman afa a mara mata baya a kikikakan da take yi tsakanin ta da yan majalisar dokoki. Lamarin da yasa a yau aka shiga yini na 18 da dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati. A yau talata ake sa ran shugaba Trump zai yi wani jawabi ta talabijin ga al'ummar kasar gabanin ziyarar da zai kai kan iyakar ta Amurka a ranar Alhamis. A jiya Litinin mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya jaddada cewa wato ya jaddada manema labarai cewa akwai matsala sahihiya akan iyakar Amurka yana mai dora laifin kan yan Democrat wadanda yace sun kisa amince a bude ma'aikatan da aka rufe. Sai dai shugaban yan Democrat a majalisar dattawa Senator Chuck Schumer a wani jawabi da ya ajiya Litinin ya ce idan har suka mika wuya ga bukatar ta shugaba Trump hakan zai sa a shiga mummunan yanayi yana mai jaddada cewa
This is not the way to govern to pound your fist on the table and cause damage to millions of people unless I get my way It's not what the constitution says you know elections have some consequences The president couldn't pass his wall when the Republicans controlled the House and the Senate because they knew it was a bad idea.
Today, UNHCR told...
A cikin wannan jawabi, yake cewa shugaban ya gaza samun goyon bayan gina katangar a lokacin da ɗan Republican ke da rinjaye a majalisar wakilai da dattawa saboda sun san cewa gurgo shawara ce. Bayanai na nuni da cewa dakarun Amurka da ke jibge a Syria sun tanadi wani tsari kan yadda za su janye daga kasar. Duk da cewa ba lallai bane su dakatar da yakin da suke yi da kungiyar IS nan da wani lokaci mafi kusa kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Commander Sean Robertson ya ce akwai tanadi da aka yi kan yadda dakarun Amurka 2000 za su janye daga kasar ta Syria yana mai cewa tuni komandojin rundunonin suka fara shirye-shiryen aiwatar da tsarin sai dai ya ce ma'aikatar tsaron ta Pentagon ba za ta fitar da bayanai dalla-dalla kan wannan tsari ba domin a cewar shi hakan zai iya kawo cikas ga matakan tsaron da aka dauka amma dai ya ce akwai abubuwa da za a yi la'akari da su waɗanda ka iya kawo cikas ga janyewar dakarun cikin hanzari kamar yanayi na hunturu ko damuna ko kuma makamancin haka. Ya kara da cewa Pentagon za ta ci gaba da fitar da bayanai daki-daki kan halin da ake ciki musamman kan yadda za a kwashe kayayyakin aiki. Hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mata mai shekaru 18 'yan asalin kasar Saudiya wacce ta tsere zuwa kasar Thailand ta kuma kulla kanta a wani ɗakin otel da ke filin tashin jiragen kasar. Rahaf Muhammad Al-Qunun ta isa birnin Bangkok a ranar Asabar din ta gabata a wani jirgi da ya taso daga kasar Kuwait bayan da ta tsere wa iyalanta inda ta yi kirarin cewa za su kashe ta idan ta koma gida. Lamarin matashiyar ya ja hankalin duniya bayan da ta shiga shafukan sada zumunta ta yi ta wallafa hotuna da rubutu kan halin da take ciki daga inda take boye. Hakan ya janyo hankulan hukumomin kasar ta Thailand inda suka sauye shirin su na mai da Rahaf gida. Surashit Hakpan shi ne shugaban hukumar shige da fice a kasar ta Thailand. To cewa a yau hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya sun faɗa min cewa zai ɗauki kwanaki 5 kafin su duba buƙatar da ta gabatar na neman foka. Sannan zai ɗauki wasu kwanaki 5 a yi shirye-shiryen tafiyarta zuwa ƙasar da take buƙata ta zauna. Tun bayan kisan ɗan jarida Jamal Khashoggi, ƙasashen duniya sun yi ta sa ido kan yadda ake ta take haƙoƙin bil'adama a ƙasar ta Saudiya. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa China a wata ziyara aiki ta kwanaki 4 inda za su tattauna da takwarar aikinsa Xi Jinping. Wani jirgin ƙasa na musamman da aka tanada ne ya ɗauki Kim da matarsa Solju tare da rakiyar wasu manyan jami'an gwamnatinsa, inda bayanai suka nuna cewa sun isa ƙasar ta China da safiyar yau Talata. Kamfanin jallancin labaran ƙasar ta Koriya ta Arewa KCNA ya ce Kim ya kai ziyara ce bayan da shugaba Xi ya gayyace shi. Wannan ziyara ita ce ta hudu tun daga bara da shugaban na Koriya ta Arewa kai ƙasar ta China, wacce ita ce babbar kawa a fannonin diplomasiya da kasuwanci. Masu lura da al'amura na hasashen cewa ziyarar ta Kim alama ce da ke nuna cewa mai yiwuwa a yi wata ganawa ta biyu tsakanin shugaba Trump da Kim Jong-un. Akalla kananan yara 20 ne suka ji rauni a Beijing babban birnin China bayan da wani mutum ya farawa wata makarantar primary da guduma yana mai kai wa ɗalibai duka a yau Talata. Hukumomi sun ce an kama mutumin ɗan shekaru 49 wanda ake kira Jai a gundumar Shincheng. Wata sanarwa da jami'ai suka fitar ta ce Jai ma'aikaci ne mai yin kananan ayyuka na gyare-gyare a makarantar wanda wa'adin kwantaraginsa ke gab da karewa. Mahulalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a Washington DC. To kamar yadda aka ji, rundunar sojin saman Najeriya ta ce tana ci gaba da barin wuta kan mayakan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya a daidai kuma lokacin da wasu ƙwararru ke ganin jiragen sun yi kaɗan. Hassan Maina kaina gare ka.
Chief of the staff was to Maiduguri encouraged them to be courageous and to take the fight to the enemy.
Kakakin headquarter rundunar sojan saman Najeriya kenan, Air Commander Ibiku Leda Ramona ke karin bayani dangane da wani taron sirri da babban hafsan rundunar Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi da sojojin saman da ke yaƙi da Boko Haram a shigar arewa maso gabas. Babban hafsan ya ƙarfafa dakarun gwiwa da kansu karaya bisa haɗarin jirgin yaƙin su samfurin MI-35. Suka ba da tunkarar wannan yaƙi da dangadan har sai an kawo ƙarshen sa. Air Marshal Sadiq Abubakar ya kuma tunatar da sojojin cewa yanzu fa ana cikin yaƙi ne wanda kamar kowane irin al'amari shi ma yana da irin nasa hadarin, amma duk da haka wannan bai kamata ya kawo cikas da yaƙin da ake yi a halin yanzu ba. Saboda haka wancan hadarin jirgin sama ba zai rage kwarin gwiwar dakarun ko na minti ɗaya ba. Yanzu haka ma maganar da nake maka, jiragen yaƙin mu samfurin MI-35 da da kuma sauran jiragen yaƙi suna can suna ta fafatawa a arewa maso gabas a filin daga.
So the equipment in the north is continuing on a bit providing support for the surface forces conducting interdiction missions against targets within the theater of operation.
Masana tsaro na nuna gamsuwa da yadda mayakan saman ke ragargaza ƴan Boko Haram a halin yanzu, sai dai suna ganin akwai buƙatar gwamnatin tarayya ta ƙarawa rundunar sojan saman ƙarin jiragen yaƙi. kamar yadda Wing Commander MI Salman ke cewa
shi kuma gwamnatin tarayya ta kawar da zan bada shi ne cewa a kare yawan wadannan gidaje din muka samu yawan yadda suke da yawa aka karo su to ina tabbatar ma da lalle cewa insha Allah su ne za su zama kamar yadda na ga ma da farko game changers kuma nan gaba insha Allah za a yi jaharan da aka siyo da yawan su da a ce ba su
hakan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
na gwamna ga rawa ga yaki soja birgiman hanka ga kowa ga bakin su zai gafa
to gaida Hassan to har yanzu game da batun tsaro da dangogin sa Nigeria za ta fara aiki da lambar shaidar zama dan kasa kusan shigin ta Amurka da sauran kasashe sai dai wasu na ganin hakan zai zama takura Madina Dauda gare ki
Wannan umarni bai yi wa wasu 'yan Najeriya daɗi ba, kuma ɗaya cikin 'yan ƙasa da ya bayyana ra'ayinsa shi ne shugaban ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa, Basin Arewa maso gabas, Sani Bakuru Sabon Saigi da Maturu.
Wannan ina ganin cewa wani abu ne suke yi kamar borin kunya, saboda idan aka yi la'akari da al'ummar Najeriya mutum miliyan 185 kuma su da kansu suka ce gunda ake yi rajista a kafadin Najeriya shine guda 1000 ne to yaya za a yi wannan wajen rajistan ya wadace al'ummar Najeriya nan sannan idan ka duba tabarbarewar aikin su nan akwai wasu ma'aikatan su ma da suka yi musu compulsory retirement wanda har yanzu ba su biya su haƙoƙin su ba to ta yaya su ma suke gudanar da aikin nasu barantana har su ce lalle dan Najeriya sai ya mallaki wannan kati da kuma nambobin katinsa saboda idan da har yana so yayi amfani da wasu abunan na gwamnati to wannan dai ne ina ga kawai sun yi magana ne na borin kunya wanda ko ba su aikin su da dai ne suka ga ko an sa musu ido to shine suka ce bari su yi jiruwa mai kaman wanka
amma shugaban hukumar bada katin zama dan kasa engineer Aliyu Aziz Abubakar ya zayyana dalilan da yasa gwamnati ta yi wannan hobbasa
wannan number na zama dan kasa shi yana da muhimmanci a duk duniya kamar a can America kuna amfani da social security number ko kuma a England ana kiran shi insurance number da kuma India ma suka yi wannan at hard number tana da muhimmanci duk kasashen duniya mu ne kuma wajen number 7 wajen yawan mutane a duniya to mu kadai ne kawai bamu da wannan number kowa bai da wannan number muna da sauran hukumomin gwamnati suna register mutane daban-daban ba hada cikin database guda daya ba to wannan muhimmancin na yanzu duk inda aka yi register a tura shi a wajen NIMC so that a bada wannan number shine muhimmancin da abu aka ce a fara shi yanzu zuwa nan shekara uku sai mu register kowa da kowa a cikin Nigeria
samun wannan lambar ne dai zai ba dan kasa dama na yin hulɗa da gwamnati a fannin lafiya da makaranta ko samun filaye inda mutum ya kai shekaru 18 kuma mutum dan asalin Najeriya ne amma ga Hajiya Aisha Shu'aibu Galma ta ce a matsayinta na yar kasa a ciza a hura
kwanaki dai an zo wurin ma'aikatan mu an ce mu yi to amma me yasa sai yanzu za a ce sai an yi shekara da shekaru ko ana ta korafin cewa za a yi aka zo me yasa sai yanzu za a yi me ma'anar shi kashi siyasa ya zo za a fara yakin neman zabe sai yanzu ne za a ce za a yi mana haka
wannan tsarin dai zai baiwa gwamnati damar sanin su waye ɗan ƙasa kuma su waye bakin haure zai kuma ba da damar sanin mutane nawa ke more shirye-shirye da tsare-tsare da gwamnati ke yi don talakawanta Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Kwa gaida Madina daga Najeriya kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger inda wata kungiyar tabbatar da gaskiya da rukun amana a harkar gwamnati mai suna Afrobarometer ta fitar da wani rahoto kan cin hanci da rashawa da sauran nau'ukan almundahana a kasar Suleiman Barma gare ka
Mutane 1,200 da suka hada da mata 600 maza 600 ne cibiyar nazari da bincike ta Afrobarometer ta tuntuba a yayin binciken da ta gudanar a yankuna 8 na Jamhuriyar Niger a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin cin hanci a wannan kasa kashi 60 daga cikin 100 na 'yan Niger na ganin cin hanci yayi katutu a galibin fannoni na ofisoshin hukuma sai dai jami'an jandarma da 'yan sanda ne ke kan gaba wajen aikata wannan haramtacciyar ɗabi'a. In ji wannan rahoto Ali Bako na ɗakin binciken Lasdell, mamba ne a cibiyar Afrobarometer.
Plus de 60% des Nigériens pensent que l'administration nigérienne est corrompue et que la corruption touche particulièrement les gendarmes et les policiers.
To komi ke matsayin 'yan Niger a game da bayanan da rahoton na Afrobarometer ya kunsa? Abdu Mamman Lokoko na shugabancin kungiyar Rosen.
Ni ina shige namu a STL dan saboda suna da kwararren ma'aikata kuma suna aiki daidai gurgudu zuwa cigaban kasan. Amma ni ga nau gani mutane ƴan ciraru ne waɗanda suka bada amsa in anka duba yadda muke miliyan 20 muke. Sanin kowa na yau ci hanci da rashawa a kushi kasar Niger. Kowa ko mahaukaci bai cewa babu shi. Gwamnati na nashi kokari amma waɗannan da suka wurin da aka faɗi kamar Hulusai Jandarma da Duan wannan ba nan ɗaya na ba duk kasashe na duniya an san da in ka dubi yadda mutanen suke rayuwa kana sanin ba dai haƙƙin su bane.
A cewar Mallam Sumaila, akwai ƙamshin gaskiya a tare da wannan rahoto na Afrobarometer.
Sai ku ga minista cikin ma'aikatar shi ake zuwa ana cin hanci ba hudda shara na ko kuma ma'aikaci an kama shi an ce ya ci hanci ya shiga cikin harka a cin hanci ko an kai shi kaso ne ya huta wata guda wata biyu sai a huddo shi waje shi ne ya dawo kuma ya ci arziki ya tai yanda yake so kuma banda gobe kuma sai a bashi wani makami kuma dan shi ne mu ɗan Niger ya kamata mu tashi kuma gwamnati kar ta sa siyasa cika abu ita ke uwar kowa babu wani son kai
kawo yanzu ba wani martani daga wajen hukumomi akan wannan rahoto. To amma a watannin baya ofisoshin ministan cikin gida da na shari'a sun shirya wani taro wanne ya hada jami'an tsaro da masu kare haƙƙin jama'a a nan Yamai domin nazarin hanyoyin magance matsalar cin hanci akan hanyoyin zirga-zirga a ci gaba da daukan matakan kawo ƙarshen karbar na goro daga hannun talakawa. Ɗabi'ar da ake ganin a halin yanzu ta shafi kowane fanni na harkokin yau da kullun a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kainuwar mu da shan Allah daga Nijar an samu fituwa ga masoyanmu.
Na kai ke kuma a gaida Sulaiman, bari mu koma Najeriya inda jami'an tsaro suka damke wasu bata gari a jihar Oyo inda suka hana mutane natsuwa a unguwanni daban-daban. Hassan Tambol, gare ka.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta sami nasarar kame wasu zaune gari banza 11 da suka kaiwa unguwanni Idirere, Bonfoto, Isale Ashaka, Agugu da Ojago a cikin birnin Ibadan hari suka lalata dukiyoyi na miliyoyin nerori. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Mr. Abiodun Odudene ya bayyana hakan a lokacin da ya jagoranci wata tawaga da ta ziyarci unguwannin don ganewa idon su irin ta adin zaune garin banzar suka aikata. Yace muna jiran sahihin bayanin siri kuma tuni muka kama 11 daga cikin waɗanda na aikata ɗanyen aikin. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi wanda mataimakinsa Otumba Moses Adeyema ya wakilta ya ce aikin na keta ne. Gwamnan Abiola Ajimobi ya ce abinda ya faru laifi ne kuma ƙin Allah ne. Wasu da lamarin ya shafa sun faɗi abinda sun ka gani da idanunsu. Ya ce 'yan ta'addar sun sanya baƙaƙen sutura ne suka rufe fuskokinsu kuma sun yi amfani da bindigogi suna ta harbe-harbe. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida na Tambuwal, yanzu kan bari mu za ku a gefe guda Nasiru Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji cigaban bayanin dalibar nan yar asalin Najeriya da ta samu tallafin karatu a matakin digiri na uku akan aikin noma a Jami'ar Michigan ta kasar Amurka.
Abun alfahari ne a gare ni a ce ni ce kadai yar arewa da na fito kuma nayi nasara a cikin wannan shirin.
Sannan daga bisani ku ji kashin karshe na hira wakilin mu Zaharaddini Sani Funtuwa da shugaban kungiyar manoman masara na Najeriya akan yunkurin shigo da masarar kasar waje a Najeriya.
Amma shigo da masara wallahi kashe tattalin arziki ne kuma koma baya ne ga harkar noma. Ina ƙara jin dadi wannan.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla a cikin shirinmu na makon jiya ne muka fara kawo maku bayanin daliba Balaraba Abubakar Sule yar asalin jihar Niger da ke karatun digiri na uku a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta gwamnatin Najeriya da ke Mina wadda ta samu tallafin karatun digiri na uku akan aikin noma a Jami'ar Michigan ta kasar Amurka. A makon da ya gabata dai ta yi bayani ne akan muhimmancin wannan tallafi da ta samu. A yau kuma ga abin da take cewa.
So da farko dai kafin a zabe mu sai suka fitar da sanarwa ta kafofin yada labarai ga duk mai sha'awan participating a wannan program din. Gaskiya muna da yawa da muka yi applying mun kai wajen 100 da muka yi. To daga baya dai suka tantance mu suka tsince wayanda suka ga eh sannan bayan an tantance mu sai aka ƙara kiran mu kuma aka yi mana interview. To bayan sakamakon wannan interview din ne suka samu suka zabe kaman mu kimanin 5 a ciki dai. To gaskiya a wannan shiri abun alfahari ne a gare ni a ce ni ce kadai yar arewa da na fito kuma nayi nasara a cikin wannan shiri. Kowa ya san harkar noma shine abin da shi wannan shiri ya kunsa. To in aka duba kuma ma'aikatan ilimi duk shi ya kawo mu wajen nan dan da ba dun harkan ilimin ba da ba ma za a samu har a zabe ni ba. A shawaran da zan ba mata yan uwa na shine nan gaba idan abu ya fito su karbe shi hannu bibbiyu kada su tsaya tunanin wai a'a ba za a zabe su ba. In dai ka san abu ya shafi fannin abin da kake karantawa ka gungume shi hannu biyu ka applying in Allah ya sa an dace zaka ga ka samu nasara. Gwamnatin jihar Niger bata bani wani tallafi ba saboda shi kanshi wannan tsari gwamnatin Amurka ita take daukan nauyi kuma gurbi da na samu ba ma tare da sanin gwamnatin Niger bane. Shi ya sa ma a yanzu haka shugaban mu na daga Jami'ar Michigan in yazo din ya gabatar da ni ga gwamnatin jihar Niger. Amma fatan mu ne akan tunda su sun riga sun share fage idan muka je can muka karo ilimin duk abin da muka dawo da shi gwamnatin Niger anan ne kuma za ta sa hannu ita ma ta tallafa ta fannin abubuwan da ya shafi ci gaban al'ummanta. Saboda haka nan gaba dai muna sa ran su ma za su ba da tallafi ta zurfafa bincike akan abubuwan da zai shafi manoman mu da ma matan mu ta fannin ilimi din da sauransu.
To yanzu bari mu je ga kashin karshe na hira wakilin mu Zaharaddini Sani Funtuwa da yayi da shugaban kungiyar manoman masara na Najeriya Alhaji Bello Annur Funtuwa akan yunkurin gwamnatin Najeriya na shigo da masara a Najeriya daga kasashen waje.
Mu a shirye mu da dukkan wanda ya nemi yana son ya ga cewa mu haɗin gwiwa da shi domin a ga cewa an haɓaka noman nan a ƙasar nan. Amma ba wai mu muna ƙalubalantar su ne saboda wata manufa ba, a'a mu kawai manufan mu shine a inganta noman mu na gida a bunƙasa tattalin arziki a cikin gida ta hanyar noman nan. Amma shigo da masara wallahi kashe tattalin arziki ne kuma koma baya ne ga harkar noma. Ina ƙara jin dadi wannan.
To bari mu koma ta wani bangare wanda gwamnatin tarayya ta ba da wani bashi ga manoma musamman wannan manoma ta wannan kungiya da ke jagoranta ta kasa wato kungiyar masu harkokin masara wato MAN. To gwamnati ta ba da wani bashi kwanakin ba wanda ake ce mu Anko Boros, watakila muna ganin kamar lokacin biyan bashin nan yayi ko iya wani ƙarin haske zaka yi mai sauraro.
To alhamdulillah muna godiya ga wannan gwamnati da kuma babban bankin tarayya na ƙasa da suke tallafawa manoma da wannan rance mai sauki dan bunƙasa noma a ƙasar nan gaba ɗaya. Kungiyar mu ta manoman masara ta amfana da wannan bashi da aka bada a bana domin akalla manoman mu 38,000 suka samu amfana, kuma mun noma hekta 55,000 a ƙasar nan, kuma har ila yau muna sa ran za mu samu tan 180,000 na masara a ƙarƙashin wannan shiri kawai. To kaga ba ƙaramin alheri bane ba, domin a ƙarƙashin wannan shiri da muka yi wannan hekta 55,000 da na faɗa, akalla akwai mutum 10,000 wanda sun amfana da shi, wanda ake cewa direct, wanda kuma kai tsaye kenan, wanda kuma indirect wanda ba kai tsaye ba, muna da fiye da mutum kusan miliyan ɗaya wanda sun amfana da wannan ainihin wannan shi. To abinda nake sai in yi amfani da wannan dama in kira ga manoman mu su zanto masu kishi akan wannan tsari da wannan tallafi da ake badawa ta hanyar biyan bashin nan. Yanzu lokaci yayi an fara biyan bashi, kuma alhamdulillah mutane da yawa yanzu sun gane cewa lalle wannan abu da aka bada bashi ne, domin gashi nan yanzu wasu da yawa suna biya.
To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti da ma Zaharar Dini Sani Funtuwa da ke Katsina, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, koko dai kafin mu kai ga haka ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. To da alamar muna da wannan matsala ta inji da dazuwanka fuskanta, yanzu dai za ku ji takaitattun labaranmu kafin mu koma watakila ga ra'ayoyin ku masu sauraronmu.
To gwamnatin shugaba Trump na ta faɗi tashin ganin ta nuna cewa kudancin iyakarta da Mexico babbar barazana ce da ka iya jefa al'ummar Amurka cikin mawuyacin hali ta kuma kawo cikas ga harkokin tsaron ƙasar. Gwamnatin na kokarin yin hakan ne domin neman a mara mata baya a kikikakan da take tsakaninta da 'yan majalisar dokoki, lamarin da ya sa a yau aka shiga yini na 18 da dakatar da ayyukan wasu ma'aikatan gwamnati. A yau Talata ake sa ran shugaba Trump zai yi wani jawabi ta talabijin ga al'ummar ƙasar gabanin ziyarar da zai kai kan iyakar ta Amurka da Mexico a ranar Alhamis. Bayanai na nuni da cewa dakarun Amurka da ke jibge a Siriya sun tanadi wani tsari kan yadda za su janye daga ƙasar, duk da cewa ba lallai bane su dakatar da yakin da suke yi da kungiyar IS nan da wani lokaci mafi kusa. Kokarin kakakin ma'aikatar harkoki wato tsaron Amurka ta Pentagon, Commander Shin Robertson, ya ce akwai tanajin da aka yi kan yadda dakarun Amurka 2,000 za su janye daga ƙasar ta Siriya. Yana mai cewa tuni komandojin rundunonin suka fara shirye-shiryen aiwatar da tsarin, sai dai ya ce ma'aikatar tsaron ta Pentagon ba za ta fitar da bayanai dalla-dalla kan wannan shiri ba, domin a cewar shi hakan zai iya kawo cikas ga matakan tsaron da aka tanada. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana bincike kan lamarin wata mata mai shekaru 18 'yar asalin ƙasar Saudiya wacce ta tsere zuwa ƙasar Thailand ta kuma kulle kanta a wani ɗakin otel da ke filin tashin jiragen ƙasar. Rahaf Muhammad Al-Qunun ta isa birnin Bangkok a ranar Asabar din ta gabata a wani jirgi da ya taso daga Kuwaiti, bayan da ta tsere wa iyalanta, inda ta yi ikirarin cewa za su kashe ta idan ta koma gida. Lamarin matashiyar ya ja hankulan duniya bayan da ta shiga shafukan sada zumunta, ta yi ta wallafa hotuna da rubuta da wato da rubutu kan halin da take ciki daga inda take boye. Akalla kananan yara 20 ne suka ji rauni a Beijing babban birnin China, bayan da wani mutum ya farawa wata makarantar primary da guduma yana kai ɗalibai duka a yau Talata. Hukumomi sun ce an kama mutum ɗan shekaru 20 wato 49 wanda ake kira Jai a gundumar Shenzhen. Wata sanarwa da jami'ai suka fitar ta ce Jai ma'aikaci ne mai yin ƙananan ayyuka a makarantar wanda wa'adin kwantaraginsa ke gab da ƙarewa.
To masu saurari sai kuma na aikin gafara ba za a saurari auyoyin mai sauraron ba saboda wannan matsala ta na'ura da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe wanda ake kokarin tabbatar an iya gudanar da shi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud Allo wanda ya karanto mana labaran duniya da Julie Leather's Creation wacce ta hada mana sautin da injinin mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan alfanu ko rashin alfanu amfani da lamar zama dan kasa wassalam.